an yanke mutanen shida da aka samu da laifin kisa juyin mulkin hukuncin kisa ta hanyar rataya. Mutanen shidan da suka hada da sojoji uku su ne Donya Kafui, wanda aka fi sani da Ezo, da Bright Allen Debra Ofosu, wanda yake mai kula da jiragen ruwa ne. An same su da laifin hada baki da cin amanar kasa, yayin da Yohan Ziki, wani ma'aikacin farar hula na rundunar sojojin Ghana, shi kuma an same shi da laifin hada baki wajen aikata babban cin amanar kasa. Sojoji uku da aka yanke hukuncin sun hada da Warrant Officer Esther Sandekuini da Lance Corporal Ali Solomon da Corporal Sylvester Akantem. An same su da laifin hada baki wajen aikata cin amanar kasa. Dukkan waɗanda ake zargi da hannu cikin lamarin sun musanta aikata laifin. An jirge 'yan sanda ɗauki da manyan makamai a harabar babban kotun a ranar Laraba a yayin zaman sauraron ƙarar da kuma yanke hukunci. Anthony Janar ɗin ƙasar Ghana Godfrey Deboa, wanda ya shigar da ƙarar, ya yaba da sakamakon hukunci domin ya zama ishara ga masu niyyar aikata hakan.
According to the United States now, they make that any attempt at all to establish the nation, any attempt to organize over to the constitution will not be countenanced and will be taken fight towards.
Ya ce gare ni hukuncin ishara ce mai ƙarfi ga al'ummar ƙasa, ko da wani ya yi hukunin tada zaune tsaye a ƙasar. Duk wani yunkuri na tayar da ƙayar baya ba za mu lamunce hakan ba, domin mun ɗauki hakan da muhimmanci. Sai dai babbar kotun ta wanke kwamishinan 'yan sanda Benjamin Agoju da jami'in soji kanar Samuel Kojo Gameli da Kofi Saidu Abubakar. Benjamin Agoju ya ce,
"Glory to God, he alone has made it. He heard the judges and he saw all the rebuttal. I don't need to talk again. They knew that it was falsehood, that they continued perpetuating and pushed it hard. It didn't work."
Abin farin ciki ne, godiya na ga Allah shi kadai ya aikata hakan. Kun ji hukuncin, kuma kun ga duk abin da aka kitsa na ƙarya. Sun san ƙarya ce, amma suka ci gaba da yi, suna kullawa, amma burinsu bai cika ba. Lauya Anas Muhammad ya ce hukuncin da aka ɗauka ya yi daidai da dokar Ghana, domin in dai kotu ta samu mutum da laifi dumu-dumu na cin amanar ƙasa, kisa ne.
A lawan Ghana, cajin da ake cewa wai high treason a lawan Ghana, in dai an samu mutum guilty, wato ba wani ni other option sai dai wa hukuncin kisa. Yasa yanda muka doki high treason a law mu, yasa mutane judges uku ke zama su ci maganan me shi. Amma kowane other case generally in dai trial case ne judge guda ke zauna ya ci magana. Amma yanzu batun high treason judges uku ke zama su ci magana. Crime ne da ke da sanani a law mu, ba judge option ba. Yasa in me shi an fine mai shi guilty, komai karancin role ne mai shi ya play cikin wato hukuncin kisa aka yi ba mai shi.
Shin har yanzu ana kashe waɗanda aka yanke hukuncin kisa ko a Ghana? Sai lawyer Anas ya ce,
"In constitution mu, wasu wato crimes ne mutum an same ka cikin wato hukuncin kisa ne akwai wannan cikin constitution mu. Amma a'a, domin shekaru ke ga inda Ghana ko court ya ce wai wato ya yanke hukuncin kisa ba zantarwa wannan hukunci."
Ɗaya daga cikin lauyoyin mutane shidan, Victor Adaudu, ya ce za su garzaya kotun koli domin kalubalantar hukuncin. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.